الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ودي أتثبت بالله تبارك وتعالى بدك من دنجيني بو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 20 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 1 ga watan 4 shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am dan da shi kada na'am
ne bambancin takaba mutuwa da na rabuwa kwana nawa ne tsakanin ku dukkan ku
wai tambayar dan uwa shine menene bambanci tsakanin idda ta mutuwar miji da idda wanda take ta saki sun gamu su rabu a inda suka rabu ita idda wadda ake kiranta da iddatul wafa ma'ana idda ta mutuwar miji kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kayyade mana iya ajalinta shine wata 4 da kwana 10 da nasi wanda yake na alqur'ani wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wannan kenan gadiya amma ita baiwa wata 2 ne da kwana 5 ita ku idda wanda take ta saki kusan kala huluci idan mace ta kasance mai yin jinici iddarta ba ta karewa dole sai ta yi tsarki uku ko kace sai ta yi jini uku ko kace sai ta yi tsarki uku shin akwai bambanci tsakanin tsarki uku da jini uku kwarai akwai bambanci dalili dai akan haka shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala wal muballaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ubangiji ta'ala yace matan da aka saki su yi jira wato tsarki uku ga kawunansu ko kuma kace su yi jiran wato jini uku ga kawunansu lafazin quru jami'i ne na qar shi lafazin qar a yare na larabci yana daukan ma'ana abu wato tsarki sannan kuma yana daukan ma'anar jinin kansa wanda suka ce anan abinda ake nihi da alqar wato shine tsarki misali yanzu idan ka saki mace bayan ta tsarkaka baka kusance ta ba kamata saki daya saki wanda yake na sunna idan ta yi jini ta tsarkaka ta yi jini na biyu ta tsarkaka idan ta shiga jini na uku kafin ta samu tsarki kana da damar da zaka iya maida ta tunda ta yi tsarki daya biyu ba ta yi na uku ba kafin ta yi na ukun kana iya maida ta wanda suka tafi akan cewa kenan alqar abinda ake nihi shine abduhur wanda ku suka ce jini ake nihi idan ka saki mace kenan in tai jini na farko tai na biyu to karka saki ta fara na uku idan ta fara jini na uku ba maganar kamar data kaga kenan a wanda suka tafi akan cewa jini ake ne in tai jini na farko tai jini na biyu to kafin ta fara na uku yi kokari in kana da nihin maida ta kamar da in ta fara na uku shikenan ka nisance ka amma wanda suka tafi akan cewa tsarki ne kenan in tai jini na farko ta tsarkaka tai jini na biyu ta tsarkaka idan ka fara jini na uku kafin ta samu tsarki kana iya maida ta amma in ta tsarkaka shikenan ta nisanta kenan wannan macen da take yin jini iddar ta shine yin jini uku kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana sannan nau'i na biyu shine macen da take yin idda wato da kwanuka ma'ana wanda aka saka shine wanda za ta kilga wata uku ita ce macen da ta yanke kauna game da zawwar jinin al'ada ko kuma wanda bata fara ba to ita wannan daga ranar da aka sake ta sai ta daure safi randa ta cika wata uku shikenan ta gama idda kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wallahi ya isna minal mahidi min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid Ubangiji ta'ala ya ce matan da aka sake su wanda suka yanke kauna game da jinin al'ada saboda dattijantaka Ubangiji ta'ala ya ce iddarsu wata uku ne sai ya ce wallahi lam yahid haka nan matan da basu fara al'ada ba an gane ku to anan abinda muke so mu gane akwai wani kuskure wanda ƴan uwa mata suke wanda mace yanzu in an sake ta bayan aihuwa tana shayarwa galibin mace in tana shayarwa jinin al'ada baya zawa idan an sake ta irin wannan lokaci sai ta ce in tayi wata uku shikenan wato ta gama idda ba maganar wata uku akan ki saboda ke baya isa bace ba wanda ta yanke kauna bace game da zawo jinin al'ada kuma ba wanda bata fara bace maganar da Allah yake mana wanda ta yanke kauna game da samun jinin al'ada saboda dattijantaka da wanda bata fara ba to amma ke wani sababi ne ya gujuro wanda ya tsaida zawo jinin al'ada dole ki jiran wannan shayarwa ki gama jini ya fara zawa sannan ki jini uku sannan kika gama idda an gane ku nau'i na uku sune matan da iddar su shine haife cikin su kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun mata masu ciki Allah ya ce ajalin gama iddar su shine haife cikin su idan mace mai ciki misali yanzu mijinta ya sake ta kafin zuwa jimawa ma'ana sai ta aihu shikenan ta gama idda a yanzu ma in ta samu miji sai a daura mata aure a cikin awa ɗaya idan mijinta ya sake ta ta aihu a wannan lokaci ta samu wani bazauri a wannan lokaci ana iya daura mata aure illa kasancewar ba zai kusance ta bane dole sai ta gama jini wanda yake na aihuwa sai nau'i na hudu daga cikin nau'ikan idda shine istibra istibra shine kamar misali macen da take zaman banza an gane ku sai ta tuba zuwa ga Ubangiji tana nihin yin aure iddar ta shine jini guda wanda irin wannan kuskure duk ya yadu a cikin jama'a mace in tana shashanci wai in za ta yi aure sai a ce wai sai ta je wai ta yi jini uku ko sai ta yi wata uku waye sa ta wata uku waye sa ta jini uku wannan na macen aure ne wanda aka sake ta ita mace wanda take shashanci in ta tuba ga Allah aure za ta yi iya abin da yake kanta na idda shine jini daya shine ake kiran shi istibra sai ka hada ta da baiwa wanda mai ita yake kusantar ta ya baka kyautar ta ko ka saya to baya halatta ka kusance ta ita ma sai ta yi jini guda haka nan sai ka hada macen da wani ya fada dakin ta an gane ku a wannan abatan kai tana tsammanin mijinta ne yana tsammanin matar shi ce suka sadu sai bayan an gama sannan kuma sai kowa ya fahimci kowa cewa ba dan uwansa bane to mijinta a wannan lokaci shi ma ba zai kusance ta ba sai ta yi jini guda shine istibra dan haka kasancewar anan da Allah yake wa ulatul ahmali ajaluhunna, mata masu ciki ajalin gama iddar su Ubangiji ta'ala yake wannan wa ulatul ahmali ajaluhunna an yab'ana hamlahunna, shine Ubangiji ta'ala yake haife cikin su shine ajalin gama iddar su. Nan kuma ba bambanci tsakanin ciki na halak da wanda yake na haram, ciki ko na haram ne yau in ta aihu to wannan ya halatta a daura mata aure, illa kasancewar in tana cikin jinin biki to mijin ba zai kusance ta ba, dole sai ta gama wannan jini. Idan ko ka bambanta dole sai ka kawo dalili, alhali ko babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tare da cewa wasu daga cikin malamai musamman na Malikiya sun ce sai ta yi jini uku wai bayan na aihuwar, wasu suka ce bayan na aihuwar sai ta yi biyu in an hada da na aihuwa uku kenan. Shi menene hikima da Allah ya shar'anta mana idda? Hikima da aka shar'anta shine kasancewar dan kar a jingina ma wani dan wani, shine anan hikima. Domin idan mace ta yi jinin al'ada to an tabbata babu da a cikin mahaifarta, to wannan ta riga ta haife ciki, me ake jira? Shi nan macin aure da aka shar'anta cewa jini uku za ta yi ko ta yi wata uku, wannan hikima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, saboda takan iya yiwuwa kai ka huce ita ta huce a mai da jakadu. Shi yasa anan Ubangiji ta'ala yace wato mace in tana yin jini in aka sake ta iddar ta Ubangiji ta'ala yace jini uku ne, in ba ta yin jini saboda dattijantaka ko kuma ta yanke kauna game da samun wannan ko kuma bata fara jini ba, wata uku ne, ba dan komai ba kasancewar dan aiko ne, kamar yanda yake cewa la tadri la amma Allah yuhdisu ba'da zalika amra, dan haka kuma Allah ya shar'anta cewa ta zauna a gidanka har ta gama iddar. Kenan dan haka anan kasancewar abinda muke so anan mu gane kenan sun gamu sun rabu, a inda suka gamu mace wadda take mai idda ta mutuwar miji da macen da aka saki in suna da ciki gaba ɗayan su haife cikin su shine gama idda. Yanzu idan mace mijinta Allah ya masa rasuwa kafin abin ne shi sai ta aihu, shikenan ta gama ta kaba, a wannan lokaci ma in ta samu wannan miji ana iya daura mata aure. Kaga anan kenan da macen da take da idda ta saki da macen da take da wannan idda ta mutuwar miji sun hadu haife ciki, anan shine idda, wannan shine gama idda. To anan kasancewar inda suka sake rabuwa ita macen da aka saki ta ba a haramta mata ba yin kwalliya yin ado, iya ma abinda ake bukata ta kare gyara jikinta domin ta kayatar da mijinta inda sauran igiyar aure ya maidata, da in ba ta kwalliya to a yanzu ne fa ya dace ta yi domin kasancewar ta kayatar da shi ya gano kuskuren shi ya maidata. Amma ita matar da mijinta ya mutu Ubangiji ta'ala ya haramta mata kayan ado akan harshen manzon shi sallallahu alaihi wasallam, duk wani abu wanda za a kiran shi kayan kwalliya ne to baya halatta, irin su jambaki, irin su wannan misali su lalle, su mai wanda yake mai kanshi da sauran su, duka baya halatta ta kusanci irin waɗannan abubuwa sai ta kai lokacin da ta gama wannan idda. Sannan kuma kasancewar ita wannan wadda mijinta ya mutu Ubangiji ta'ala ya bada damar ba laifi akan iya mata jirwaye da kaman wanka, an gane ku, jirwaye da kaman wanka ana mata. Menene jirwaye da kaman wanka? Shine wanda a wata Hausa ake cewa dungu, an gane ku, Larabawa suka ce annabiyu man yafhamu bil ishara, mai hankali shine wanda yake fahimtar inda aka sa gaba a sanadiyar nuni. Kamar misali kakan iya ce mata wance dai a gaskiya da na samu mace kyaukyawa mai halaye na kwarai irin naki da nasu, ko kuma wance kar amanta da mu, ko kuma da Allah in dai kin samu mace wadda take tamkar ki mai tsawo kamar ki, mai ma'ana wadda take mai kyawun hali kamar ki a unguwar ku to ki kama mu, ko kuma wata ƴar kyauta haka za ta iya gane menene manufar ka. To ita wadda mijinta ya saki ta, ba ana ba wadda mijinta ya saki ta, wancan da mijinta ya rasu idan tana cikin idda idda ta daka ba laifi akan iya mata wannan jirwayi da kaman wanka amma macen da aka saki ita fa wannan karkamanta matar wani ne in dai akwai igiya aure to wannan sunanta matar wani an gane ku saboda duk macen da aka saki ta in dai bata gama idda ba to wannan kasancewar matar aure ce dan baya halatta dan kin koma gidanku ki dau zane ki kece baki gaba su baki yamma wannan saba ma Allah ne saba ma manzon sa ne duk da cewa ya sake ki kina gidanku bayyada cewa ya zaman toki kadi gaban ki ki ta abin da ke ga dama tare da cewa ma yanda Allah ya shar'anta mana iddar in har akwai sauran igiyar aure dole mace ta zauna a gidan mijinta inda ya sake ta har ta gama idda sannan kuma inda ba ai komai ba sannan ta koma gidansu darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama baban da ke bayani dangane da wani babi ne muka gama wato baban da ke bayani dangane da wucewar mai wucewa gaba ga mai sallah wanda bayani ya gabata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa mai wucewa gaba ga mai sallah da ya san abin da ke kansa na zunubi manzon Allah yake cewa la kana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra bayna yaday aw kama kana manzon Allah yace da zai tsaya tsawon 40 manzo Allah yace shi yafi masa alkhairi da zai wuce gaba ga mai sallah Abu Nadir yace ban yi sani ba 40 kin nan manzo Allah yana nihin kwana 40 ko wata 40 ko shekara 40 don haka wannan hadisi shine dalilin da ke tabbatar mana haramun ne wucewa gaba ga mai sallah wanda mafi yawan jama'a ta musulmi suna wasa dangane da haka musamman a masallatai lokacin da masbukai suke ciko abin da ya rage musu ko mai nafila wai kana gaugawa kawai sai ka gitta ta gaban sa ka wuce wannan babban kuskure ne manzo Allah yace anan ka tsaya kwana 40 ko wata 40 ko shekara 40 shi yafi maka alkhairi da zaka wuce gaba ga mai sallah inda ka san zunubin da yake kanka yau za mu tashi sabon babi na musamman qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babun jami'a malam Allah ya ji kansa yake cewa wannan babi ne wanda ya tattara hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daban-daban waɗanda suke bayani dangane da hukunce-hukuncen sallah makasudin malam anan dangane da wannan babi kasancewar akwai hadisai waɗanda suke magana akan wato mawdu'at waɗanda suke daban-daban wanda kowanne zai iya zamantowa babi ne wanda yake na musamman akan abin da ya shafi hukuncin sallah to dan haka maimakon a ce kowanne hadisi a masa a gina masa babi wanda yake na musamman dan haka anan malam sai ya musu zubin goro me yasa saboda gaba ɗayan su dai bayani ne suke akan abin da ya shafi sallah shine insha Allah ta'ala zamu ga ɗaya bayan ɗaya a cikin wannan babi al hadisu thani ashar ba'da al mi'a ana abi qatada ibn rajii al ansari radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين واتو أبو قتادة الله إكرم سيدا كيشيوا للي منزل الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد idan dayan ku ya shiga masallaci idan aka ce almasjid malamai suka ce almakanul mu'addu lis-salati bi sifatin da'ima wurin da aka tanade shi dindindin wato domin yin sallah shine ake kira da almasjid duk wurin da aka zo aka tanade shi imma aka gina ko kuma aka zo aka jera wasu duwatsu an tanadi wannan wurin domin yin sallah yau da gobe wannan shine ake kira da almasjid tare da cewa shi lafazin almasjid yana daukan ma'anar duk wurin da za a duka a yi sujada sunan shi almasjid kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa al-ardu kulluha masjid illa al-maqbura wal hammam manzon Allah yace kasa gaba dayan ta duk fadinta manzon Allah yace wurin sallah ne yace sai dai makabarta da bandaki baya halatta ayi sallah kaga me yake nihi da anan masjid bi ma'ana mawdi'us sujud wuri ne wanda ya cancanta a duka ayi sujada amma banda makabarta banda bandaki to amma a istilahin malamai in kaji sun ce almasjid kenan almakanul mu'addu lis-salati da'ima wurin da aka tanade shi domin yin sallah yau da gobe shine ake kira wato da almasjid to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi idza dakhala ahadukumul masjida idan dayan ku ya shiga masallaci manzon Allah sai yace fala yajlis wato kada ya sake ya zauna ni zamu iya fa'idanta akan wannan gaba shayi idan dayan ku ya shiga masallaci manzon Allah yace kada ya zauna kenan anan wanda ya shiga masallaci da nihin wucewa ba da nihin zama ba wannan hukunci baya kan shi saboda cai idza dakhala ahadukumul masjida manzo Allah yace idan dayan ku ya shiga masallaci fala yajlis manzo Allah yace kada ya zauna hatta yusalli raka'atayni manzo Allah yace sai ya sallaci wato raka'a biyu wanda waɗannan raka'o'i guda biyu su ne ake kiransu da tahiyyatul masjid tahiyyatul masjid domin kasancewar masallatai dai daki dakuna ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wurare ne wanda Allah ya shar'anta mana domin bauta masa don haka kuma shi masallaci ya cancanta a girmama shi da abin da ya dace da shi na daga cikin abin da ya dace da masallaci shine anan Abu Qatada Allah ya kara masa yadda yake ba mu labarin cewa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa duk wanda ya shiga masallaci in dai da nihin zamani manzon Allah yace kada ya zauna sai ya sallaci raka'a biyu wannan raka'a biyu da zamu sallata girmamawa ne ga Ubangiji subhanahu wataala don haka aka ambace su tahiyyatul masjid me yasa domin duk mutumin da ya shiga wajen jama'a to akwai gaisuwa ta musamman wanda yake kebanta su da shi nan kwa dakin Allah ne ka shiga kenan da me zaka gaida ubangijinka anan shine da wannan ibada shine yin raka'a biyu to dan haka kasancewar wannan hadisi malamai da suka kalle shi sai suka tabbatar mana da cewa iya abinda hadisin yake tabbatar mana yin nafila raka'a biyu ga duk mutumin da ya shiga masallaci da nihin zama wannan wajibi ne an gane ku wajibi ne me yasa saboda anan hani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kenan dan haka kaida ko malamai suka ce ya hani dangane da wani abu kenan umarni ne game da kishiyar shi tare da cewa sababin hadisin Abu Qatada Allah ya karra masa yadda yake cewa wata rana na shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun baina zahrayin nas baina zahrani zahranin nas yace na shiga masallaci sai na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na zauni a tsakankanin jama'a Abu Qatada yace fa jalastu sai na nemi wuri na zauna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da ni ma mana aka antarka a raka'ataini qabla an tajlis ya kai Abu Qatada mi ya hana da zaka yi raka'a biyu kafin ka zauna Abu Qatada sai nace ya rasulullah ra'aituka jalisan wan nasu julus ganin ka ne a zauna kuma ga jama'a duk a zauna ni ma sai in nemi waje na zauna manzon Allah sai yace to daga yau fa idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atayn manzo Allah yace daga yau dayan ku idan ya shiga masallaci manzo Allah yace kar ya sake ya zauna sai ya sallaci sallar raka'a biyu kaga wannan shine sababi shi ya shiga ya nemi wuri ya zauna manzon Allah ya ce masa manzon Allah ya ce masa baya dacewa ga duk mutumin da ya shiga masallaci indai da nihin zama ne ya zauna face sai yayi tahiyatul masjid haka akwai hadisi wanda yana cikin sahihai hadisin Sulaik al-Ghafani wanda Jabir ibn Abdullah al-Ansari Allah ya kara musu yadda shi ya rawaito hadisin yake cewa sahabin da ake kiransa da Sulaik al-Ghafani Allah ya kara masa yadda ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar Juma'a wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya khu aka yi dace a wannan lokaci manzon Allah na khutba me za a yi fajalasa Sulaik sai ne muri ya zauna manzon Allah sai ya ce ya Sulaik kun farka raka'ataini tashi manzon Allah ya ce raka'a biyu wata jawaz fihima manzon Allah ya ce takaita su karka tsawaita bayan haka sai manzon Allah ya fada ga jama'a ya ce idza jaa ahadukum yawmal jumu'a wal imamu yakhbu falyarka raka'ataini wal yatajawwaz fihima manzon Allah ya ce daga yau dayan ku idan ya zo masallaci ya samu liman yana khutba manzon Allah ya ce kada ya saki ya zauna sai ya sallaci raka'a biyu manzon Allah ya ce kuma ya takaita su wannan hadisi na cikin Bukhari da Muslim don haka maganar wasu malamai Allah ya gafarta musu suka ce wai in ka shiga masallaci in dai har ka riga ka zauna sannan ka tuna to ba maganar yin tahiyatul masjid ta riga ta koci don haka wannan hadisi yana mai da martani a kansu wannan shi Abu Qatada da ya shiga da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zaune da sauran jama'a a zaune shi sai ne muri ya zauna manzon Allah ya ce masa me ya hana ka tashi kai raka'a biyu kafin ka zauna me ya hana kai raka'a biyu kafin ka zauna yace ya rasulullahi ganin ka ne a zaune kuma na ga jama'a a zaune manzon Allah ya ce daga yau dayan ku idan ya shiga masallaci manzon Allah ya ce kada ya zauna sai ya sallaci raka'a biyu kuma haka shi Sulaik a ranar Juma'a da ya shiga masallacin wuri ya nema ya zauna manzon Allah ya ce masa ya kai Sulaik tashi manzon Allah ya ce in raka'a biyu kaga wannan hadisi ne suke tabbatar mana a sababin zama tahiyatul masjid ba ta kurcewa to dan haka kasancewar wannan kenan yana nuna mana kuma dukkan wani masallaci wannan ba bambanci tsakanin sauran masallatai da masallacin harami na Makka don haka hadisin da ake rawaitowa na cewa tahiyatul baiti tawaf gaisuwar wato masallacin Ka'aba shine yin dawafi wannan hadisi ne la asula lahu ba shi da tushe kwata kwata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kirkira shi ne akai kwata kwata bayya da asali ko masallacin haramin Makka ka shiga tahiyatul masjid iya abinda zaka yi sallah zaka yi raka'a biyu ba maganar cewa dawafi wannan kuma hukunci ne wanda ya hada koma wani lokaci an gane ku tsawon awa 24 a duk lokacin da ka shiga masallaci bayya halatta ka zauna sai kai wannan nafila raka'a biyu indai da nihin zama ka shiga an gane ba maganar lokacin hani na bayan la'asar zuwa magariba da kuma bayan asuba zuwa hudowar rana da waɗannan lokuta guda uku lokacin da rana take hudowa da lokacin da take tsakiya tana shirin gushewa da lokacin da take nihin fadawa duka tahiyatul masjid ba ta cikin wannan hali saboda lafazi ne wanda yake am manzon Allah ya ce idan ɗayan ku ya shiga masallaci da nihin zama manzon Allah ya ce kada ya zauna sai yayi nafila raka'a biyu an gane ku dan haka kenan wannan ba ta cikin wannan hali sai ka hada mata da raka'ata wannan raka'atul tawaf raka'o'i biyu da ake yi bayan gama dawafi shi ma wannan ba dare ba rana duk lokacin da kai ke goyo bakwai da ɗakin Allah ko ma a wani lokaci ne to zaka je bayan makamu Ibrahim kai raka'a biyu to dan haka kasancewar kamar yanda bayani ya gabata hukuncin ita wannan tahiyatul masjid hukuncin ta wajibi ne kamar yanda anan umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi me yace ma Sulaik manzon Allah yace masa tashi kai raka'a biyu kuma sai yace daga yau ɗayan ku idan ya zo masallaci ya samu limami yana khutba manzon Allah yace kada ya zauna sai ya sallaci raka'a biyu manzon Allah yace amma ya takaita su ƙarin fa'ida anan wasu daga cikin magabata irin malaman malikiya da malaman hanafiya sun tafi akan cewa in dai ka zo masallaci a ranar juma'a limami yana khutba ba maganar ka shagala da tahiyatul masjid suka ce dole ka zauna ka saurari khutba micece hujjar ku suka ce sauraron khutba wajibi ne tahiyatul masjid suka ce sunna ce dan haka kuma kenan wajibi shi ake gabatarwa akan sunna malamai suka ce to tahiyatul masjid din ita ma wajibi ce dole ce saboda umarni manzon Allah yayi kuma babu wani dalili da ya sarrafa wannan umarni daga wajauci sannan kuma malamai suka ce wannan kiyasi ne kuka yi wanda kuma ya ci karo da nasi kun ce wai tahiyatul masjid sunna ce sauraron khutba wajibi ne dole a gabatar da wajibi akan sunna dole mutum ya zauna ya shagala wannan ya saurari khutba maimakon ya shagala da tahiyatul masjid shi kuma ka'ida malamai suka ce duk a lokacin da kiyasi ya ci karo da nasi to wannan ya baci mai dashi gefe ka aje ba wani wanda yake da ta cewa bayan fada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan fada ta Allah da manzonsa ba wanda yake da ta cewa kaga anan manzon Allah sai ya ce idza jaa ahadukum yawmal jumu'a wal imamu yakhdu idan dayan ku yazo a ranar jumu'a sai ya ce wal imamu yakhdu lafazin wal imamu yakhdu jumla ce haliya kazo masallaci sai ka samu limami yana khutba manzon Allah sai yake cewa falyarka arka'atayn yayi raka'a biyu wale tajawwaz fihi ma manzon Allah yace kuma ya takaita su kare tsawaita masu tawili sai suka ce a wai da manzon Allah yace ma sulaik tashi kai raka'a biyu suka ce wai saboda mabukaci ne talakka ne wai hikima anan da manzon Allah yace ya tashi wai dan jama'a su ga halin da yake ciki domin su taimaka masa kaddara cewa haka ne to yaya za ku yi da wannan karshe bayan da manzon Allah ya ce ma sulaik tashi kai raka'a biyu bayan haka sai manzon Allah ya ce idza jaa ahadukum yawmal jumu'a idan dayan ku yazo a ranar jumu'a shin ahadukum anan ta ke banta da sulaik cai ho idza jaa ahadukum idan dayan ku yazo kaga wannan ahadukum dukkan wani mu'mini har zuwa kiyama ta hada shi ta haukan shi kuma sai ya ce wal imamu yahbu halin liman yana khutba bayan shi sulaik an gama tashi an ce ya tashi yayi ya zauna manzon Allah sai ya ce daga yau idan dayan ku yazo masallaci kar ya saki ya zauna manzon Allah ya ce sai ya sallaci raka'a biyu amma ya takaita su kar ya tsawaita ko a cikin wannan gaba ta karshe wanda ita ce galibi limamai suke zawa da ita a cikin khutba inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun ko a wannan gaba ta karshe ka samu limami na khutba abinda za ta yi sai ka kabbara tahiyatul masjid in an tada iqama ka yanke in yaso ka bi shi don haka kasancewar akwai wani hadisi wanda suke rawaitowa na idza kana al imamu yakhbu fala salata wala kana idza kana al imamu yakhbu fala salata wala kana hamma a jikin minbari na masallatan juma'a suke rubutawa wannan hadisi kwata kwata shi ma hada shi da wancan baya da tushe daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko na cewa tahiyatul baiti tawaf na cewa wai gaisuwar ka'aba shine tawafi shi wancan hadisi ne la asla lahu kwata kwata baya da tushe daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wannan na cewa idza kana al imamu yakhbu fala salata wala kala illi man na khutba ba maganar sallah ba maganar zance wannan hadisi baya da tushe daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma kuma ya ci karo da abin da yake tabbatacce manzon Allah yace idan dayan ku yazo masallaci a ranar juma'a halin liman yana khutba manzon Allah yace kada ya zauna ya sallaci sallar raka'a biyu wannan kuma kasancewar ita sallar juma'a in ka zo ko da liman yana kan minbari misali ladan yana kiran sallah to anan kar ka yi jiran gama kiran sallah abinda ya kamata ka shagala da tahiyatul masjid an gane ku saboda cha idza jaa ahadukum yawmal jumu'a sai ce wal imamu yakhutu halin liman yana khutba kenan ku kiran sallah ake ko khutba ake abinda za ka yi sai ka shagala da tahiyatul masjid illa kasancewar ba maganar a tsawaita الحديث الثالث عشر بعد المئة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام wato Zaid ibn Arqam Allah ya kara masa yadda wanda Zaid ibn Arqam shine ibn Zaid ibn Qais ibn Nu'man al-Khazraji al-Ansari Allah ya kara masa yadda wanda yana daga galashi ta ban girma yaki dena bin da yaki 17 yayi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine lokacin da shugaban munafikai ya furta wata mummunar kalima dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa kamar yanda Allah ya turo sakon wannan kalima daga saman bakwai Allah ya ce ga abinda suke fada la irja'ana ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'azab wai in har mun koma madina al'azzu manyan gari waɗanda suke masu daraja masu martaba yana nihi shi da yana shi la yukhrijanna minha al-adalla wato za su fitar da waɗanda suke kaskantattu wa yana nihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'a ta mu'minai to lokacin da shi Ubayy ibn Salul ya faɗi wannan kalima Zaid ibn Arqam wannan kalima ta fada kunnansa kai tsaye je ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ta'ala ya turo sakon cewa ga abin da suke faɗa ya quluna la irja'ana ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'azal walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun shine yake cewa kunna natakallamu fi salati yace mun kasance muna hira a cikin sallah yukallimu ar-rajulu sahibahu wa huwa ila janbihi fi salah yace sai daga cikin mu yana ma abokinsa zance wanda yake kusa da shi kuma alhali ana cikin sallah dan karka fahimci na nesa ne ake ma kugi a ce kai wani zo kai kaza a na kusan ka sai ka ce masa wani wai in an gama sallah ina za ka daga nan ko kuma wani wai yau kaga wani ana sallah fa sai ka waiwaya sai ka ma dan uwanka magana shine yace kunna na takallamu fi salati yace mun kasance da yace muna zance fi salati a cikin sallah yukallimu ar-rajul sahibahu wato mutun yana ma abokinsa ma'ana na kusa da shi wa huwa ila janbihi wanda yake gefensa hakarkarinsa fi salati a cikin sallah sai ka masa magana wani yaya akai kaza shin yau kaga wani in an gama sallah daga nan gida zaka ko ina zaka yace mun kasance muna haka hatta nazalat yace sai da aka kai lokacin da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ta sauka wa qumu lillahi qanitina ku tsaya lillahi saboda ubangijinku qanitina ma'ana kuna kawaici lafazin qanitina anan jam'i ne na qanit in aka ce qanit an ciro shi daga al-qunut lafazin al-qunut a yaren larauci ma'ana daina bin daya kusan ma'ana goma gare shi ɗaya daga cikinsu shine as-sukut ma'ana yin kawaici mutum ya ja bakinsa ya kame don haka anan wa qumu lillahi ku tsaya saboda ubangijinku qanitina ai sakitina ma'ana kuna masu kawaici kuna shiru kar ku yi magana shine yace sai da aka kai lokacin da wannan aya ta sauka fa umirna bis-sukuti yace aka umarce mu dangane da yin shiru wan hina anil kalami aka hane mu dangane da yin zance nan lafazin fa umirna yakan iya yiwa umarnin ya koma ga ubangiji subhanahu wataala tunda Allah ya ce wa qumu lillahi qanitin ku tsaya saboda ubangijinku wato halin kuna masu kawaici dan girmama shi ko kuma ya koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan da yace fa umirna bis-sukuti anan kenan sai ya nuna mana cewa kwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya umarce su da cewa su yi shiru yace daga yau kar wanda ya koma yin magana a cikin sallah ba dan komai ba dan karfafa fadar ubangiji subhanahu wataala ai shine sai yace fa umirna bis-sukuti sai yace wa nuhina anil kalami aka hane mu dangane da yin zance to dan haka kasancewar ita dai sallah kamar yanda bayani ya gabata wata ganawa ce tsakanin bawa da ubangijinsa subhanahu wataala wanda kuma ba a buƙatar wani abu ya shagalar da kai game da wannan ganawa wanda walillahi almasalul a'la duk wani mutum wanda yake sama da kai mai daraja mai matsayi in zaka gana da shi sai ka rihe wayar salula kuma ba maganar kana ganawa da shi ka shagala da wata hira ta daban zancen da ya kawo ka da shi kuke yanzu a cikin ku waye taba zawwa ya gana da gwamna ko da wani wane ne ana magana kuma sannan daga can yana waya ko yana wasu harkokin shi na daban nutsuwa zai samu sai ma ya kashe wayar kafin ya shiga da gwamna da ubangijin da ya halicci halittu gaba ɗaya waye fi cancanta game da girmamawa ubangiji subhanahu wataala dan haka ita sallah ganawa ce tsakanin bawa da ubangijinsa dan haka duk abinda zai shagalar da kai game da wannan ganawa dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba sai da yi mana bayani ɗaya bayan ɗaya duk abubuwan da ba sa dacewa a cikin sallah saboda ana buƙatar mutum ya samu nutsuwa wanda kar mu manta tun a cikin wannan kitabu tahara ya gabata na cewa tun a cikin kitabu sala a hurku na cewa idan mutum waɗannan daudada biyu suna tunkuɗar shi ma'ana bawali ko bayan gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu sallah ingantacciya gare shi ma'ana anan duk abin da zai shagaltar da kai game da wannan to ba a buƙatar ya zamanto ka shiga sallah halin hankalinka da tunaninka yana wani wuri dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin cewa idan abinci ya halartu ga lokacin sallah ya manzo Allah yace ku fara da abincin kafin sallah ba dan komai ba dan kar ka shiga sallah tunaninka wato ya koma kan abinci to dan haka anan kasancewar hana zanci da aka yi saboda ganawa ce da mahalicci shine ubangiji subhanahu wataala dan haka anan kenan shi Zaid ibn Arqam yake ba mu labarin dadi hira suke a cikin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana jin su ya san da haka kin sai da Allah ya turo sako dan haka zamu gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya kadar gaban sa yace ayi kaza ko kar ayi kaza sai ya samu sako daga saman bakwai da suna yi manzo Allah bai taba cewa da su ba daga yau su daina sai da Allah ya turo sakon hukumu lillahi kanitina ku tsaya saboda ubangijin ku halin kuna masu kawaici sannan manzo Allah yace to daga yau manzo Allah yace kowa ya ja bakin sa ya kame kuma kar wanda yi komai yin zance a cikin sallah dan haka kenan anan zamu gane cewa shi iya abin da yake kansa isar da sako ne na ubangiji subhanahu wataala abinda aka ce ya fada ne yake fada amma baya kadan gaban sa ya fadi wani abu wanda kafin Allah ya ce masa ayi kaza ko a daina kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya kadar gaban sa dan haka anan shi yake cewa kunna na takallamu fi salati da mun kasance muna zance a cikin sallah dayan mu sai ya ma na gefin sa magana sai da wannan aya ta sauka manzo Allah yace to daga yau kowa ya ja bakin sa yake kame manzo Allah yace kuma daga yau kuma kar wanda yayi zance saboda ita sallah Allah ya shar'anta mana wasu maganganu wanda suka dace da ita shine karatun alqur'ani da tasbihi da addu'a wannan su kadai ne maganganun da suka dace a yi su a cikin sallah bayan waɗannan baya dacewa duk wata kalma mutum yayi ta da ganganci a cikin sallah dan haka wannan yana nuna mana cewa wannan hadisi ne marfu saboda kasancewar ka'ida malamai suka ce duk lokacin da sahabi yace maka da mun kasance muna kaza ya jingina wannan abu zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi daidaita shi da qalar rasulullah sallallahu alaihi wasallama idan sahabi yace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun kasance muna yin kaza to wannan sai ka daidaita shi da abinda manzon Allah yace ku yi saboda inda kuskure ne da Allah ya turo sako daga saman bakwai cewa daga yau a daina dan haka kenan sun kasance suna yi suna cikin haka sai Allah ya turo sako yace daga yau a daina sannan wannan kuma yana nuna mana shari'a ta musulunci abu ne wanda yake tabbatacce shafe wani hukunci a zo da wani hukunci wanda yake maimakon sa kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa ma nan sakh min ayatin aw nusiha na'ati bi khairin minha aw misliha kaga ai da yin zance a cikin sallah a farkon musulunci abu ne wanda yake halak ana yi yau da gobe bayan haka Allah ya shahi wannan hukunci na halaccin yin zance a cikin sallah Allah ya turo sakon cewa daga yau a daina sannan kuma wannan na nuna mana sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita take bayyana alqur'ani ita take bayyana ma'anar alqur'ani bayan da za a yi ka fahimci alqur'ani dole sai ka koma cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan da Allah ya ce wa qumu lillahi qanitina kuma cikin yaran larabci lafazin alqunut zaka same shi yana da ma'ana kusan goma to da me zaka dauka ka fassara da me zaka fassara qanitina anan abinda ra'ayinka da san zuciyarka ya baka anan sai manzon Allah ya fassara mana qanitina sai yace mana ai shine wannan ai sakiti ne shine anan yace fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalam dan haka ubangiji ta'ala yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaru da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan alqur'ani sai Allah ya kallafa masa yi ma al'umma bayanin abinda shi alqur'ani ya kusa dan haka anan da Allah ya ce wa qumu lillahi qanitina manzon Allah sai ya ce to daga yau kowa ya ja bakin sa ya kame kuma kar wanda ya koma yin magana a cikin sallah kaga anan kenan manzon Allah ya fassara mana al-qunut bi ma'ana as-sukut sannan wannan yana nuna mana cewa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen ruku da ita wannan wajibi ne kamar yanda Allah ya wajabta mana ruku da duk abin da yake cikin al-qur'ani ba bambanci tsakanin abinda manzon Allah ya haramta a cikin sunnarsa da abinda ubangiji ta'ala ya haramta a cikin alqur'ani haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi sahihi yake cewa kada na samu dayan ku yayi kishingide akan kujirarsa ya harde in an ce masa manzon Allah ya ce kaza ya ce da Allah ku shafa mana lafiya abinda yake na alqur'ani ya wadace mu manzon Allah yace ala ku saurara inna ma harrama rasulullah sallallahu alaihi wasallama mislu ma harrama Allah lalle abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta daidai yake da abinda Allah ya haramta bayani ya gabata nan kusa ba abinda yake kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama face isar da sako wama alar rasuli illa albalagul mubin ba abinda yake kan manzon mu Ubangiji ta'ala ya ce faci isar da saƙo wanda yake ma'abucin bayani don haka Allah ya wanke shi dangane da ra'ayi da san zuciya wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahayun yuha da can fadarsa kul inna ma unzirukum bil wahyi ce da su kadai ina galgadin ku in ce ku yi kaza ko ku daina kaza ma'ana da saƙo na Ubangiji na to shine anan wannan yana nuna mana cewa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai take da alqur'ani a wajen duk abin da Allah ya ce mu yi da abin da manzon sa ya ce mu yi ko abin da Allah ya ce mu daina ko abin da manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya ce mu daina wannan kuma yana nuna mana kasancewar hanya ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda suke biyayya sau da kafa dangane da umarnin ubangijin su da na manzon sa kai tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya turo sako daga yau a daina zance a cikin sallah gaba ɗayan su kowa daga ran nan ya taka burki to dan haka kasancewar anan fa ana maganar sai malamai suka yi sabani dangane da mutumin da yayi zance a cikin sallah da ganganci alhali ya san baya halatta yin zance a cikin sallah anan a magana mafi inganci kwata-kwata sallah ta baci inde da ganganci mutum yayi zance a cikin sallah to sallah ta baci idan ku akan mantuwa ko rashin sani mutum yayi zance a cikin sallah to wannan sallah ce wadda take ingantacciya domin hadisin Muawiya ibn al-Hakam as-Sunani Allah ya kara masa yadda wanda hadisin yana cikin sahihu Muslim wato ana sallah shi Muawiya sai yayi magana sai yake cewa wa sakala ummaya yake cewa kai can wato shine wabi na mahaifiyarsa sai yace ma sha'anukum tanzuruna ilayya sai yace me yasa kuke kallo na ana sallah yayi wannan kalma wa sakala ummaya yake cewa kai can wabi na mahaifiyata ma'ana ina ma mahaifiyata tayi bari na sahabbai kowa sai ruka masa ido shine yace masha alukum tanzuruna ilayya an gane ko yace me yasa kuke kallo na sannan kuma wani ya atisha sai ya gaida shi to kasancewar anan yayi zance ne akan rashin sani kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a rawaito ba cewa manzon Allah ya umarce shi cewa ya saki sallah akan wannan kalima dai saboda shi yayi maganar a halin rashin sani sannan bayan haka aka nuna masa cewa bai dace ba amma manzon Allah bai ce masa ba ko ma saki sallah a takeice in akan rashin sani ko mantuwa mutun yayi zance a cikin sallah sallah ingantacciya ce inda ganganci mutun yayi wato sallah ta baci al hadithu rabi'a ashara ba'da al mi'a ana abdullahi ibn umar wa abi hurairah radiyallahu anhum an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama annahu qala idha ishtadda al harru fa abridu an as sala fa inna shiddata al harri min fihi jahannam wato abdullahi ibn umar da abu huraira Allah ya kara musu yadda suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza shtadda al harru manzon Allah yace idan zafin rana ya tsananta manzon Allah yace fa abridu anis salati an anan bi ma'anal ba fa abridu bis salati ma'ana ku sanyaya game da sallah wace sallah ce za a sanyaya ita ce sallah ta azhar sai yace fa inna shiddatal harri illar kenan da manzon Allah da yace a sanyaya sai yace fa inna shiddatal harri domin tsananin zafi wanda yake na rana manzon Allah yace min faihi jahannam wato yana daga hucin wutar jahannama an gane ko lafazin al-faih wato shine hababbaka da kuna wato ta wuta shine anan yace fa inna shiddatal harri min faihi jahannam manzon Allah yace domin wato tsananin zafi na rana wato yana daga hucin wutar jahannama aqidar ahlus sunna wal jamaa dangane da irin waɗannan hadisai dole mutun ya tabbatar da su akan zahirin su kamar yanda ibnul mulakkin Allah ya ji kansa yake cewa wannan hadisi na nuna mana cewa tsananin zafi wanda yake na rana min faihi jahannama haqiqatan laski aratan wa tashbihan wa taqriba yace abu ne tabbas tsananin zafi da muke ji na rana yace zukucin wutar jahannama ne yace wannan kuma ba wani aran ma'ana bane ba wani kamantawa bane abu ne wanda yake tabbas sai yace fa inna ha makhluqatun mawjuda domin wutar jahannama tuntuna Allah ya halice ta akwai ta a yanzu ma maganar da ake sai yace kuma domin ya tabbata a cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa ishtakatin naru ila rabbiha wuta ta kai kukanta wajen ubangijinta take cewa ya rab akala ba'dhi ba'dha tace ya ubangiji na shashi na yana cin shashi ma'ana junan ta yana cin juna fa azina laha bi nafasayn ubangiji ta'ala sai ya bata izinin lumfasawa su biyu a tsawon shekara manzon Allah yace nafasin fishita huci daya lumfashi daya za ta yi shi a lokacin dari wa nafasin fisayf nabi ku za ta yi shi a lokacin rani dan haka a can sai manzon Allah yake cewa a lokacin dari idan ta yi wannan huci ita wutar jahannama manzon Allah yace shine kuke jin sanyi ya tsananta sanyin da ake kiran shi hunturu ko kuma ka kiraye shi jaura lokacin da zaka ji sanyi ya kasance yana ratsa kashi to irin wannan huci ne na wutar jahannama lokacin da ta yi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa irin tsananin zafi da kuke ji mutun ya rasa inda zai sa kansa manzo Allah yace huci ne na wutar jahannama Allah ya bata izinin ta lumfasa su biyu a tsawon shekara da lokacin dari da lokacin rani don haka kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan dukkan komai don haka anan wutar Allah ya bata izinin cewa ta lumfasa wannan kuma hadisi dalili ne wanda yake tabbatar mana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa dole mu yi itikadin cewa wuta tuntuni Allah ya halice ta a yanzu ma akwai ta Allah ya tanade ta sai ranar kiyama waɗanda suka cancanta a jefa su a jefa su kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijara uiddat lil kafirina an gane ko da can fadar sa wattaqun nar allati uiddat lil kafirin wa adiullaha war rasul la'allakum turhamun. Ubangiji ta'ala yace ku ji tsoran wato wutar jahannama. Ubangiji ta'ala yace allati uiddat lil kafirin wattaqun nar allati uiddat lil kafirin, ku ji tsoran wuta wadda tuntuna an riga an tanade ta ga waɗanda suka kafirce ma ubangijin su. To dan haka kasancewar sabani ga mu'tazila su a iya aqidar su sun tafi akan cewa a yanzu ba maganar a ce akwai wuta balantana aljanna. Suka ce ai wannan ya nuna rashin hikima da rashin gwaninta a ce wai a yanzu ma akwai aljanna, a yanzu ma akwai wuta. Suka ce misali fa kamar kai ne ka gina gida, ka shirya komai na jin dadi, sai ka kulle wannan gida, sai ka ce sai bayan shekara 100 zaka shiga gida. Suka ce ai babu hikima akan haka. Su mi ya kai su ga haka? Saboda su suna gabatar da hankalinsu da tunaninsu akan abin da yazo na nasi na Alkur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba komai ba ko ya kai su haka illa rungumar wato ilimi wanda yake na falsafa, shine ake kiran shi ilimi wanda yake na filosofi, an gane ku, shine ilmul kalam. Suke ganin wai rashin hikima ne a ce wai yanzu tuntuna an tana da aljanna haka kawai tana nan, a ce sai duniya ta gama yayinta sannan kuma an wayi gari kiyama za a shigar da mutane. Illa kasancewar nassi na Alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar mana wuta da aljanna tuntuna akwai su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba sai da Allah ya nuna masa wuta da aljanna. Hadisi ne sahihi yana cikin Bukhari. Ana cikin sallah, sallah ta dishewar hasken rana, sahabai sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja baya da maza a firgice zuwa jimawa, kuma sai suka ga yayi gaba har ma ya meka hannun shi yana famar curu wani abu. Ana gama sallah suka ce ya rasulullahi mun ga kai wani abu sabanin yanda muka sani, mun ga ka ja da baya da maza, menene sababi? Kuma mun yi ga kai gaba har ma kai famar curu wani abu, me yasa haka? Saboda su mutane ne masu kwadayi akan neman ilimi, duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata to kanwa ba ta jika a bakin su, sai sun san menene wannan abu. In ya keɓanta da shi su bar masa kayan sa, in bai keɓanta da shi ba ya hada al'umma, daga ran nan za su rungumi wannan abin iyar rayuwarsu. Manzon Allah sai ya ce ja da baya da nayi da maza. Manzon Allah ya ce wuta ce Allah ya nuna mu. Yace ban taba ganin wani abun gani wanda yake maimuni, mafi firgitaswa, mafi razanaswa sama da wuta da Allah ya nuna mun a yanzu. Manzo Allah yace a wannan bangon na ganta. Shi yasa manzo Allah yace ko ga na ja baya da maza. Gaba da kuka gana yace aljanna ce Allah ya nuna mun. Ban taba ganin wani abun gani wanda yake mafi kayatarwa, mafi burgewa sama da aljanna da Allah ya nuna mun. Manzo Allah yace hannu da kuka gana mika itaciyar aljanna ce nayi famar wato na ciro ƴaƴan itacenta. Manzo Allah yace da aka saki na ciro har duniya ta tashi ba zai kare ba, shi za ku yi ta ci. Kaga anan ashahid, anan Allah ya nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aljanna kuma ya nuna masa wuta. To ina maganar cewa rashin hikima? To dan haka anan shine manzo Allah yace ga ya yake cewa lalle tsananin zafi na rana, manzo Allah yace yana daga kuna ta wutar jahannama, dan haka kenan me ake bukata shine a sanyaye sallah. Wannan yana nuna mana kenan sanyaye sallah lokacin da zafi ya tsananta abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya shir'anta mana akan manzansa. Wannan kuma na tabbatar mana cewa shari'a ta musulunci shari'a ce wanda aka gina ta akan sauki, wanda duk wani abu in ka gani mai tsanani a cikin addinin musulunci, wallahi inda zaka waiwaya baya kai bincike sai ka gano cewa ba shi da alaka da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Karantarwar manzon Allah ta yi gabas shi yayi mu sun yi hannun riga. Duk abin da ka sani da Allah ya gina mu akan shi na addini abu ne wanda yake mai sauki. Sannan wannan yana nuna mana cewa kasancewar karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyaukyawa, da yace mu sanyaye sallah manzon Allah sai ya nuna mana illa, wanda haka ake bukata lokacin da kace ma mutum kai kaza, in ka hada masa da hikimar to wannan zai furkon abin da muhimmanci. Da yace ku sanyaye sallah, idan zafi ya tsananta sai ya ce domin tsananin zafi na rana manzo Allah ya ce yana daga hucin wutar jahannama sallar da ake bukatar a sanyaya ita ce salla wadda take ta azhar an gane ko kamar yanda hadisi ne wannan kamar yanda wannan shine tabbataccen abu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani yakan iya cewa ai to a darasin mu ai hadisi ya gabata wanda yake nuna cewa wa kana yusalli dhuhra bil hajira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na sallata az-zuhr a lokaci wanda yake na garjin rana wannan yake ce al hajira shine tsananin zafi wanda yake na rana Ibn al-Usaymin Allah ya ji kansa yace lalle abinda zaka hada wannan hadisi da wancan a farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance az-zuhr yana yin ta a lokacin tsananin zafi wanda yake na rana bayan haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi umarnin cewa in zafi ya tsananta a jinkirta dan haka kenan wannan yake banta da sallah ta az-zuhr illa kasancewar jinkirta wadda za a yi bakin gulgudu kar a jinkirta jinkirta wadda za ta kai fitar da ita sallah daga lokacinta nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك